sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 48 karkashin mai shari'a Alhaji Abdulkadir inda ƴan sanda suka gurfanar da su matasa waɗanda suka hada da Adam Ibrahim Yantama dake karamar hukumar Dogwa da Abdul Jalal Masaud shi ma mazaunin garin Yantama da Tidda Dahiru da kuma Bashir Bakanike dukkansu mazauna Yantama garin hukumar Dogwa ana zargin waɗannan matasa da laifin hada baki da sace wani yaro karami dan kimanin shekaru 5 da kuma laifin kashe wannan yaro wato a daidai wannan lokaci ana gab da gurfanar da su na iya hango magatakardar kotun dauke da wato takardar kunshin tuhumar da ake wa waɗannan matasa kuma a gefe ɗaya muna tare da mahaifin wato yaron da ake zargin cewar an kashe shi za mu so mu ji cikakken suna
sunana Ibrahim Salisu ne daga garin Dogwa kuma ni ne mahaifin wannan yaron da wannan iftila'i ya fada mai wato shi Hamza Ibrahim kenan
shekararsa nawa shi Hamza
shi Hamza Ibrahim shekararsa 5 da 'yan watanni
garin ya aka yi aka dauke shi
to kamar inda dai suke mayarwa a gurin ƴan sanda lokacin da muka zo cewa ya kai goyo ne cikin garin Dogwa da kanan Yantama
dan a caɓa ne
bayan ya kai wannan goyo sai ya sami bayan ya kai wannan goyo sai matar ta bashi kuɗi naira 200 sai ya ce ayi ba canji sai ta ce to bari ta shiga cikin gidanta nemo canji ta kawo to bayan ta shiga cikin gida neman canji to shine sai yake tambaya yaran da suke waje me ake yi a nan sai aka ce suna ake yi da aka gaya mai suna ake yi sai ya ce gidan waye wannan sai aka gaya mai gidana ne saboda haka sai ya ce ina yaro na sai suka nuna mai wannan wanda shi a zalɗin ta fada mai wanda yake a wannan lokaci shi yana cikin jinya ne ma dan farfadowar shi kenan ya fito kofar gida ta kuma wannan iftila'i ya fada mai saboda haka a nan ya kokarin haɗa kwarya-kwarya alaƙa da shi har ya tambaye shi sunansa kuma ya same shi dama yana shan zoɓo yana niyyar ya bashi to ka san al'ada ta yaro sai ya ce ba zai bashi ba sai ya ce zan baka alewa sai ya ce to ya shi to bayan wannan dan tattaunawa da suka yi kwarya-kwaryan tattaunawa da yaron to shi kenan sai ya ce to zan kawo maka alewa sai an jima sai ya buga mashin ɗinsa ya tafi wannan abu kuma ya faru ne kimanin ƙarfe 5 da 'yan mintuna na yamma saboda haka bayan ya tafi ƙarfe 7:30 na dare sai ya dawo bayan ya dawo kamar yadda shi yake suke mayarwa cewa ya duba yaran duk inda ya kamata ya ganshi bai ganshi ba saboda haka da bai ganshi ba sai ya tambayi yaran da ya same su lokacin da ya zo zuwan shi na farko cewa ina wani sai ya tambaye shi cewa ina wani saboda haka tambayin shi ina wani sai suka ce yana gida sai ya ce to da Allah kira min shi to lokacin da ya je ya samu maman shi yana bin mamansa ma yana kuka yana cewa ta bashi abinci yaron ya zo ya kira shi daga nan da ya fito ya ce ni ne dan daman na dawo mu je da siya maka alawa yaro sai ya bi shi to tun daga nan yadda ya je siya mai alawa sai ya wuce da shi garin Yantama ɗin wanda yake bai wuce kilomita biyu ba tsakanin mu saboda haka daman gidan shi wannan masu laifin ɗaya daga cikin masu laifin nan gidan shi a gefe yake nan opposite secondary school government secondary school Dogwa to nan take ya gidansa ta mashin ya ɗaure hannunsa ya ɗaure bakinsa da kafarsa ya kai shi cikin bukan masara ya aje shi wanda yake shagargari da safe kamar da rana haka ya kewayo yaron yana kuka anta a kai shi gida yana jin yunwa kuma baya gani to a nan ne ya yanke shawara ya ɗaure hannunsa da kyau ya nemi igiyar kamban ya ɗaure mai makogoro da kafa kuma ya yanke shi ya sa shi a cikin mu kamar yadda yake faɗa jini ta baki ta hanci ta kunne yana fita lokacin ya sa shi a ku amma a ƙarshe yana cewa wai shi ba ya yi ba ne don ya kashe shi
to ya aka yi kai labarin ya isan maka
to kamar yadda nake gaya maka Malam Yusuf labari ya cike na gaya maka an kira ni da daddare da father number kusan so uku zuwa na hudu sai na daga waya bayan na daga waya shi na nemi na gane muryar waye ban gane ba sai na tambaya wane ne lokacin da na tambaye shi wane ne to bi samu ya mun cikakken bayani ba na ga yana kama kame ni kuma sai na aje waya daga nan tunda ban san abin da yake faruwa ba sai na cigaba da bacci na gargari na tashi da safe washe gari sai na ga miss call din yaya na sai na kira shi kaman karfe 6 da wani abu to muna cikin haka cewon ai ba a ga wani ba sai na yi salati tun jiya sun kai har kan wajen misalin karfe 2 da su ga wani ba zai dawo gida ba na ce to Allah ya kiyaye sai na yi salati na ce Allah ya kiyaye na ce sun yi report gurin yan sanda suka ce ba su yi ba na ce to yana da kyau a hanzarta a je wajen yan sanda da DSS a sanar domin shi ne abin da ya kamata to muna cikin haka bayan sun je sun yi report sai nake gaya mai cewa to zai wahala ka ga yaran nan ba ɗauke shi a kai ba domin akwai wanda suka kira ne da private number jiya da daddare amma ban gane ko su waye ba amma dai a yi addu'a saboda haka nan dai a baza mutane ana ta addu'a da sauransu ana ci gaba da zuwa gidajen yan uwa cikiya da sauransu to can kamar misalin karfe 2 da minti 15 muna sallah zamani na tafi makodi a ranar wannan alhamis din wanda ya zo daidai da 27 ga watan goma saboda haka a wannan lokaci muna sallah ban daga ba bayan mun idar da sallah sai na kira sai yake ce mun jiya aiki ya zo ta kaina sun neme ni bisane ni ba amma sun dau wani yaro nema sunan shi it's like yana nuna kaman suna tare ne in gurfa ka wasu suna tare da shi shi yake tambaye sunan shi nema sunan yaron nan sai aka ce Hamza sai na ce shi ne danka ya ce eh shi ne dana ya ce to yana hannun mu mu muka kidnapping nashi saboda haka amma na ce to yanzu ya ake ciki bayan na yi salati na salar da Ubangiji na ce ya ake ciki yanzu sai ya ce shi yanzu ba da shi za a yi magana ba dama ƙogansu yana dajin jiya na ce yanzu kuna ina ne ya ce suna dajin cikin dajin Balgore wajen bra bangaren Bauchi kenan sai na ce mai to yanzu ya za a yi sai ya ce to sai ƙogansu ya shigo ƙarfe 3 zai shigo za mu yi magana da shi na ce to Allah ya kai ma ana cikin haka ƙarfe 3 da wasu 'yan mintuna ina ma cikin mota ina zaune sai ga shi kuma an kira ni da wata lamba kamar yadda na fara gaya maka a ba wata MTN saboda haka a nan sai ake gaya min cewa mu ne dai muka dawo marin ogani yake magana za ka ba mu miliyan 20 sai na ce ai ni ban taɓa ganin ta ba ma ban taɓa samun labarin ta ba ban da ita sai ya ce to mu dai abin da za ka ba mu kenan bayan muna da labarinka kuma mun an gaya mana ka shigo jiya duk muna da labarin ka ba wani abu da zaka boye mana na ce mai to ko ma wanda ya ba ku labari ya gaya muku ƙarya ni ba da wannan kudin saboda haka dai gaga ba mu shirya ba nan dai kit ya kashe waya ban ƙara samun shi ba sai asabar da sassafe kamar mutane 6 da wani abu sai ya ƙara kira ni bayan ya kira ni na waya ne ma da na ga miss call din sai na bi sai yake cewa mu ne dai to shikenan muna ta maganganu dai da shi har muka daidaita akan naira miliyan 5 zan ba su sai ya ce to tunda bana nan to in tura musu lamban wanda zai kawo musu wannan kudin fansa din tunda ni bana gari sai ya ce musu to shikenan ba damuwa amma zan iya shawara da dan uwana ya ce to zan iya shawara na ce to a wani layin zan kira tunda sai ya ce ai a wannan layitan za ka kira sai ya ce to ai ana kashewa ya ce ba za mu kashe ba yanzu to muka ci gaba dai da tattaunawa har na ce musu wannan kudin ya yi yawa ku tausaya mana
da wannan layukan aka yi amfani aka ma
eh da wannan layukan aka yi amfani aka kama su domin dama mun yi report
kun taba samun irin wannan matsalar a wannan yankin naku
eh akwai yaron da aka taba samun shi a bayan gidan ɗaya daga cikin su shi wannan wanda ake kira Agrijalar wanda shi ya ce ma shi ya gan shi a bayan gida ya tafi neman kwanji munansa kwanta latare ne ko jimina na manta wanda shi ya zo ma mutane da rahoton ga wani yaro fa a mace
yanzu har da shi ake zargi a wannan
kuma da shi aka zo dai yan sanda ne da shi suka haɗu tunda ni ka gaba mai tuhuma bane bazan gane wancan yana da laifi wancan bai da laifi ba bazan iya gane wannan ba
mai sauraro da garar an karanta wannan kunshin tuhuma insha Allah rabbi zan sake dawowa kuma domin jin martanin su waɗannan makasa